an ce kallo ya koma sama da shago ya dauki wa jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ta buƙaci hukumar yaki da masu yi wa ƙasa zagon ƙasa ta EFCC da hukumar yaki da cin hanci da rashawa da laifuka masu alaka ICPC da hukumar tsarin ma'aikata wato CCB da su hanzarta kamo ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP Atiku Abubakar a bisa laifuka da suka shafi halalta kuɗaɗen haram tare dokar da'a hada baki da kuma aikata cin amana da almubazaranci ɗaya cikin ƴaƴan kwamitin yaki neman zaben shugaban ƙasa na jam'iyyar APC Muhammad Idris Malagi yayi ƙarin haske
akwai wanda ya aiki tare da shi wanda ake cewa Acimugu ai kun ji audio da aka kunna kuka saurara akan cewa akwai wasu kuɗaɗe da aka yi saboda fadi da su a lokacin da yake mulki to abinda mu muke cewa shine hukumomin bincike su shigo su zo su yi bincike akan wannan al'amari su tabbatar da gaskiyar wannan al'amari wannan video da audio da ake taji yana ta yawo kusan mako biyu kenan bamu ce komai ba babu wanda yace wani abu amma abun yana ta samun galaba a kafofi na social media shine sai muka ce to ai ya kamata a zo a sake bada haske akan wannan al'amari ba wai wannan abun ne kawai ake magana akai ba jam'iyyar APC yana da manufofin da yake so a Najeriya a kwanakin baya lokacin da ake ta cece ku ce akan cewa ai yana yawo da kwayoyi yana kaza yana abun nan kai lokacin an ta fitowa har an ce yayi mundahana a kasar Amurka a lokacin kuma mutanen mu sun fito sun kare shi to abinda muke cewa shine su ma mutanen PDP su fito su kare Alhaji Atiku Abubakar jami'an tsaro su kuma su fito su zo su yi nasu aiki saboda idan aka ce ba haka bane to jami'an tsaro suke da tabbaci amma a matsayin mu na mutanen da haƙin fitowa da abubuwan da ke tafe da wannan campaign din mun yi namu aikin
A lokacin da yake mayar da martani a game da matakin da APC ta dauka, mai magana da yawun kwamitin neman zaben shugaban kasa na jam'iyyar PDP, Daniel Hassan Bwala, ya ce dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar APC, Bola Ahmed Tinubu, yana fama da matsanancin tsoro wanda aka sani da pantophobia a Turanci.
APC da kuma Tinubu yana da wani matsala ne wanda a Turanci ana kiran shi pantophobia. Pantophobia shine wani tsoro because of everything. So komi da komi ke bashi tsoro. Yana jin tsoro ko gobe zai fadi a zabe, yana jin tsoro ko mutane ba su yarda da shi ba, yana jin tsoro ko an san asirin sa, yana jin tsoro ko hanyar sa an ga bayan sa. Na gan abinda shoni shirmen da suka tura suka ce press conference. Amma abinda nake so al'umma su sani shine ya kai kwana biyu wanda shi Tinubu yake gane cewa wannan zaben nan bare ya ci ba. Don akwai abubuwa da yawa. Na daya to yana da wani masala ne yana gan kamar mutanen mu na arewa northwest ba za su zabe su ba don a nan kasan Najeriya in zaka ci zabe in dai northwest ba ta baka goyen baya ba da kirka samu so sai aka ce yaje yayi kariya ma wayan su gwamnonin mu na northwest akan cewa a cikin daya daga cikin su zai doka kan vice presidential candidate sai da aka yi zabe ya ci a primaries na shi din sai kuma ya fara samu abin da ake ce rashin yadda sai ya ce a zai je shi north east je dau mutum shine pantophobia yake tsoro kaman gwamnonin na northwest maybe ba za a yi shi ba
jam'iyyar APC ta buƙaci Atiku Abubakar ya janye daga takarar kujerar shugaban ƙasa domin ya saba wa sashi na 5 sashi na 10 sashi na 13 da 17 na dokar da'ar ma'aikata Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Najeriya